wanda magana ce ake akan ta saboda ta ba ita kadai abin ya shafa ba da ita da mijinta da yayan su ko sai yasa Allah ya rahmatullahi wa barakatu alaikum ahlal bait saboda haka matar mata suna ciki matan mutum suna cikin alin gidansa yace kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim kamar inda kai salati ga ibrahim da iyalan gidan ibrahim wato anan tashbihi ne Allah ta'ala yayi afwan tashbihi ne na salati da ake tashbihin salatin da ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar irin salatin da zai yi ibrahim da iyalan gidan ibrahim to anan malamai suna cewa asali shi tashbihi in ka tashi kwatance zaka sanya abinda zaka yi kwatancen da shi ya zama yafi sifar da kake kwatancen akan ta tafi bayyana karara a tattare da abinda zaka yi kwatancen da shi sama da wanda kake kwatantawa wannan shine an yakuna wajhu shabahi fil mushabbahi bihi aqwa minhu fil mushabbah ga'ida ta balaga asali abinda take cewa kenan zaka faɗi wato hasken mutum haskensa ka kwatanta shi da wata misali ce wajhu fulan wajhu zaidin kal qamar kaga anan babu shakka hasken mutum yafi na fuskar zaid don haka nan ne za a ga yau amma da zaka juya abin ka ce wajhu al qamar ka zaid to baka yabi wata mishi domin shi watan ka rage shi na'am ka kara shi an zaid amma shi watan ka rage shi to suke cewa to ya anan aka sanya annabi salati ga annabi ibrahim da iyalansa shine mushabbahun bihi kamar wajhu shabahi aqwa sama da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa wanda ya kamata ya zama akasi to anan ne malamai suka yi tattaunawa wajen su fitar da dalilin yin haka ibnu al-qayyim ya kawo maganganun malaman da suka yi wajen bayanin da tasa da yasa aka sanya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine mushabba salati ga annabi ibrahim da iyalansa shine wato shine mushabbahun bihi wato aka yi kalbin tashbihin aka juya shi ya kawo maganganun malamai daban-daban kuma duk yana raunana su karshe sai ya kawo maganar malamin da yake cewa Ibrahim ali Ibrahim alayhi salam a cikin su akwai annabawa iyalan Ibrahim alayhi salam a cikin su akwai annabawa domin Allah ta'ala ya kitauce Allah fi zurriyatihi nubuwata wal kitab a cikin zurriya annabi Ibrahim Allah ta'ala ya sanya annabci ya sanya littafi wato dukkan annabawan da suka zo bayan annabi Ibrahim to daga cikin zurriyarsa suka zo ma jaa nabiyyun ba'dahu illa min zurriyatihi saboda ka cikin azuriyar annabi Ibrahim akwai annabawa da yawa wanda kuma babu su a cikin ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam babu annabi da shi na karshe babu wani annabi da ya fito daga cikin ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan aka nema wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da iyalansa salati irin salatin da aka nema wa Ibrahim ko aka yi wa Ibrahim alaihi salam da iyalansa wanda a cikin su akwai annabawa to sai ya kasance ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ebi kasansu daga cikin wannan salati abinda ya dace da su a matsayin su na waɗanda ba annabawa ba daga cikin salatin da aka yi wa annabawa kaga ba za su samu irin salatin da aka yi wa annabawa babu shakka domin matsayin su bai kai matsayin annabawa ba a bisa magana ta musulmi to idan ya kasance ya sun ebi kasansu sauran da zai yi abinda saura da yawa na cikin salatin annabawa duk sai a bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan ya samu martaba wacce ke ba karama ba domin an bashi duk kasan da bai da ba raba wa iyalansa ba an bar masa shi kaga ya samu fiye da yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya samu fiye da yadda alayensa suka samu ibnu al-qayyim yake cewa wannan shine mafi kyan abin da aka faɗa amma abin da yafi shi kyau wato taujihin da yafi wannan kyau yace shine a ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ai yana cikin ali ibrahim shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ali ibrahim bal huwa khairu ali ibrahim shi yafi kowa ma alkhairi cikin iyalan annabi ibrahim iyalan gidan ibrahim alaihi salam kamar yadda ali ibn talha ya ruwaito daga abdullahi dan abbas yana cewa inna allaha astafa adam فدار الله ديك تشا ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين تشوا ال ابراهيم دين يجي شيني محمد محمد من ال ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم يلا تشكين ال ابراهيم تو اذن النبي صلى الله عليه وسلم ده شي ده سوران انباوا ده سن شيغا تشكين ال ابراهيم اكا تشي كاي صلاتي غ محمد صلى الله عليه وسلم ده الا ينسى كما ان كاي صلاتي غ ابراهيم ده الا ينسى ما wato kamar yanda kai wa annabi Ibrahim da annabawan da suke ciki duka salati daga cikin su har da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam za su dauki daidai kwasan da ya dace da su na matsayin su ba annabawa ba sauran darajar salatin da aka yi wa annabi Ibrahim da iyalansa annaba za ta dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ya samu shiga cikin al-mushabbah ya samu shiga cikin al-mushabbah ne domin al-mushabbah shine Allahu salli ala Muhammadin wa ali Muhammad sannan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki saboda ka yace anan kuma ya kwashi sauran nasibin da aka rokawa iyalansa na salatin annabawan da su za su yi iya nasibin da ya dace da su sauran kuma annabi sallallahu alaihi wasallam du'a hade masa kace to kaga anan ashe yadda akai tashbihin babu shakka akwai hikima wacce ke isasshiya a ciki wannan shine abin da Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin Jala'ul Afham nan wajen bayanin wannan tashbihi din sannan ce innaka hamidun majid lalle kai wanda yake shayabo ne fa'ilun hamidun bi ma'ana binna fa'ilun ne akwai fa'ilun bi ma'ana maf'ul akwai maf'ul akwai mahmud akwai hamid hamid yafi mahmud domin hamid yana nufin luzumin wannan sifa din kamar ka ce wani sharif ko wani karim ko wani rahim to kana nufin sifar ta zama jiki a gurin sa to haka Allah ta'ala yake shahibu ne wanda dukkan wani mai yabo yake yabar sa in ma baka yabe shi ba to Allah ta'ala shi ya yabi kansa saboda haka lahul hamdu fil ula wal akhirah shike da yabo na duniya da lahira saboda majid kuma shike da girma kawo waɗannan sunaye a ƙarshe kamar irin yadda kake rufe addu'ar ka ne da sunayen da suka dace da abin da ka roƙa ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ce afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ka rufe addu'ar ka da sunan Allah wanda ya dace da abin da kake roƙo kamar ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ka gafarta mun ka karbi tubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim haka ka rufe addu'ar ka da irin sunan da ya dace da abin da kake roƙo Allahumma rzuqni innaka antal khairur raziqin irin wannan to shine innaka hamidun majid shi ma akwai alaka domin kana nema wa annabi sallallahu alaihi wasallama samun wata daukaka da wani yabo da wani girma a gurin Allah to sai ka rufe wannan salatin da kuma sifa da ta dace da abin da ka roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallama na girma da daukaka da yabo sannan ka ce Allahumma barik ala Muhammadin ya Allah kai albarka ga Muhammad kai albarka gare shi wato ka kara masa albarka ka kara masa daraja wa ala ali Muhammad da iyalan gidan Muhammad kama barakta ala Ibrahim kamar da kai albarka ga annabi Ibrahim Allah ta'ala ya albarka ga annabi Ibrahim kamar da ce wa barakna alaihi wa ala Ishaq muka yi albarka gare shi muka yi albarka ga Ishaq wannan gida na annabi Ibrahim gida ne wanda ya samu albarka sosai gida ne da ya samu albarka sosai kamar da muka ce a cikin wannan gidan Allah ta'ala ya sanya annabci da littattafai da Allah ya saukar wa annabawa sai waja'alna bi zurriyatihi nubuwata wal kitab so haka Allah ya albarkace shi da wannan kamar da Allah ta'ala ya albarkace shi da kasancewarsa a cikin sa aka samu a'immatun yaduna bi amrina lamma sabaru ce aka samu shugabanni waɗanda suke bin umarnin Allah suke kiran mutane zuwa ga umarnin Allah har zuwa tashin alkiyama a wannan gidan ne aka samu al-khalilaini khalilullahi wa Ibrahim khalilur rahman Ibrahim alayhi salam da kuma khalilur rahman Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattakaza Allahu Ibrahim khalila ubangiji ya riki Ibrahim a matsayin badadai ce inna Allah attakhazani khalilan kama attakhaza Ibrahim khalila nabi ya ce Allah ya rike ni khalil kamar yanda ya riki Ibrahim alayhi salam a matsayin khalil haka wannan ita ma albarka ce da Allah ya yi wa wannan gida haka nan a cikin wannan gida Allah ta'ala ya sa shi jagoran wannan gida ya zama umma inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa ya zama umma ya zama mai biyayya ga Allah hanifi wanda yake karkacewa barna zuwa ga gaskiya sannan a ciki Allah ta'ala ya dauki shugaban gidan shugaban tafiyar shine annabi Ibrahim alayhi salam ya bashi matsayin imama wato ya matsayin shugaba وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وبنجي يسن ياشيشو قبا جاقورا سنة أهنن سألة تعالى يقدر جنة آكين كأبا وانده يزم قياما للناس يزم كمشيك كدا زيور متاني إذن هار أكتش بابو آكين كأبا لولن كساتو كرشان دنيا يزو سنة كما أتكين ونن جدا Allah ta'ala ya fitar da al'umma guda biyu wadanda suke manya-manya al'ummar annabi Musa alaihi salam da kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ta'ala ya bar ambato mai kyau ga mutanen wannan gida wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala ibrahim kazalika da jin husaini to wannan albarka ce da Allah ya ba wannan gida kake roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan albarkar ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa kamar yadda albarkaci Ibrahim alayhi salam da iyalan gidansa innaka Hamidum Majid ce kai ne Hamidum Majid wanda kake daki kake shayabo kuma wanda kake girma a hadisin Abu Humayd a karshen sa a ruwayar Ibn Majah akwai qarin fil alamin innaka Hamidum Majid hadisin Abu Humayd as-Sa'idi a ruwayar Ibn Majah akwai qarin fil alamin innaka Hamidum Majid amma ba a ruwayar farko ba wannan duba da lokaci za mu tsaya anan da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.